Majalisar Dattawan Najeriya ta nuna rashin gamsuwa da tsarin gwamnatin kasar na daukar matasa aiki da ya fara aiki tun a ranar 1 ga watan Disamba nan da muke ciki. Shugaban kwamitin labarai na Majalisar Dattawan Sanata Aliyu Sabi Abdullahi wanda yake zantawa da muryar Amurka a garin Borgu ta jihar Niger bayan kammala wani bikin bada tallafin kayan aikin sana'o'in hannu ga wasu al'ummar mazabarsa. Ya ce ko kadan basu gamsu da yadda aka tsara za a dauki matasan aiki ba.
Mu ɗan majalisa mu muka amince a yi wannan aikin, amma a ƙarshe yanzu ga su wane ne aka ba idan mun zauna mun dubi waɗanda aka ce sunakinsu ko shine aka ba waɗannan yankunan. Bai kama da mutanen da muka sani ba, ɗaya kenan. Kuma sai ya kasance watan local government inda suke cikin watan karkara wanda ba su da internet, wanda ba su da wuta, irin kamar su Agwara local government, irin su Rijau, tsakani da Allah ba musu adalci ba, saboda yaran nan an ce ai abun nan ta hanyar yanan gizo-gizo. To, wanda bai da wuta babu internet service din, taya zai yi shi? To a ƙarshe dai gaskiya tsakani da Allah mun kai korafin mu, saboda ko satin da ya wuce mun zama da jami'an wannan aikin, kuma mun gaya musu ra'ayin mu cewa mu muna wakiltar mutane, kuma mu muka je sako-sako muka faɗa cewa wannan abun za a yi shi. Lokacin yi ya zo yanzu ga sai a ɗauke mu a aje gefe.
Duk da cewar dai har a nan jihar Niger an kaddamar da shirin na N-Power a ranar 1 ga watan Disamba, amma da dama daga cikin matasan da nazanta da su sun nuna cewa ba su ma san ana yi ba.
Sunana Comrade Muhammad B. Ibrahim daga Mina. To lallai gaskiya ban samu ba. Gaskiya a wajenmu gaskiya bai tasiri ba. Dan a cikin wajenmu wayanda suka samu highest kila mu shahada cikin kashi 100 me mu ce kashi 1 ko 1.5 sun samu.
Sunana Usman Gambo a nan garin Kwantagora jihar Niger. Mu kai ta layi a wurin inda irin internet mun zo nan sai mu huni ma wurin ma a ce muna babu service nan mu dunguma mu yi nan mu cin mu abubuwan da gaskiya har dai mu haka kare mun gaji ba mu samu ba.
Shugaban jam'iyyar APC a jihar Niger Engineer Muhammad Imam ya ce idan an yi hakuri kowa zai samu biyan bukata.
Administration baka fara abu kawai ka ce ko ina da kowa ne, baka fara da kadan kadan ne ka gani wani matsala za samu wani gyara za samu.
Fatan 'yan Najeriya dai shine samun nasarar wannan shiri da masu nazari suka ce zai taimaka wajen rage dimbin waɗanda suka kammala karatun boko amma ba su samu aiki ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.